الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikadul qur'an da yake nan kwana jaba a cikin garin Kano kuma wannan rana ta litinin wanda yau 11 ga watan 7 hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1440 daidai wanda ya dace da 18 ga watan 3/2019 wannan darasi da zamu yi yau insha Allah shine darasi na 9 a cikin wannan littafi mai tarin albarka al-manzumatul hayya tare imam al-allama abubakar abdullahi ibn abi daud rahmatullahi ta'ala alayhima wanda imam al-fawzan hafizahullahu ta'ala ya sharhinta idan ba amanta ba muna cikin bayani akan kasancewa alqur'ani zancen Allah subhanahu wataala ne kuma sifa ta sace yace wal muslimuna fi zamanis sahaba yace su musulmi a lokacin sahabbai laysa indahum shakkun fi hadha ba su da wani shakku ko kokanto a cikin wannan magana ta cewa shi alqur'ani zancen Allah ne kuma sifar Allah ce wa inna ma zaharat aljahmiyya kadai wa inna ma sai dai kawai lamma zaharat aljahmiyya yayin da jahmiyya suka bayyana wannan suna na jahmiyya dangantaka ce zuwa ga Arjaham ibn Safwan zamu ga cewa akwai firak wanda suke munharifa sun so ma bayyana tun a farkon addinin musulunci shi wannan Arjaham ibn Safwan almajirin Arja'ad ibn Dirham ne wanda suna cewa asalin sa ma dan kasan Uzbekistan ne ya tsallako ya zo nan Kufa to mutun ne wanda ya shagaltu da ilmul kalam ko sai ilmul kalam shine wato wani ilimi da zaka iya kira ko ma ka ce mara amfani ga baki daya ko akalla ka ce matsalolin sa sun fi amfani in ma akwai al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace Allah ya jarabi mutun da kowace musiba a rayuwa to yafi sauki akan a jarabe shi da ilmul kalam idan mutun ya kalli manyan malamai yanzu ka dauki Fakhruddin Razi mai tafsirin Mafatihul Ghaib ko kuma tafsirul Kabir ina jin Razi ya rasu 606 kaga shekarun da yawa to sai da ya kai kololo a wajen ilmul kalam ya zamo hatta wato matsayinsa ya kai baya bin kowa shi ma mazhabi gare shi nasa da kansa a wajen ilmul kalam to amma bayan duk sai da ya gama bata rayuwarsa a wannan Allah subhanahu wataala so shi da rahama da jin kai a ƙarshen rayuwarsa duk ya watsar da wannan shirme ya watsar da wannan tarkace wanda wato ainihin ya dinga rera wayansu abiyatu ba zan iya tuna su ba inda yake cewa gaskiya ne ba zan iya tuno ko su bai tuka in ban manta ba zan zo muku da sura na ita insha Allah wato yana da na sani akan yadda rayuwarsa ta tafi akan ilmul kalam saboda haka ya dawo din ya watsar da wannan abubuwa ya tabbata akan aqida ta salafus salih to shi Arjam ibn Safwan da yazo Kufa sai samu Al-Ja'ad ibn Dirham wanda shi ma ɗaya daga cikin fandararru ne na ta faɗa muku a wata haduwa sarkin lokacin shine Khalid ibn Abdullah al-Qasri shi Al-Jad ibn Dirham kamar yadda malamai suke ta farko mutum ne da yake kokarin wato ainihin me zaka yi ta tsarkake Allah ko tsarkake sifofin Allah to sai dai kash sai ya bi layin da ba na magabata ba sai zamo wato ya ma wuce gona da iri har ma sai yake kore samuwar Allah gabaki daya ba za ka ce Allah akwai shi ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce rayi ba ne ba ba za ka ce matacce ba ne ba ba za ka ce yana da ilimi ba ba za ka ce ba shi da ilimi ba kaga an gama kore Allah gabaki daya to shi Al-Jahd ibn Safwan da yazo sai zama almadirin Al-Jahd ibn Dirham shi Al-Jahd a lokacin wancan sarki na fada Khalid ibn Abdullah al-Qasri to sai ya ma kore cewa Allah baya magana Allah bai magana da Annabi Musa ba kun bari Ibrahim alayhi salam ba dade ba malamai suka zaunar da shi suka ja masa kunnuwa aka baje masa dukkan hujjoji aka bashi dama yaje tunani karshe da aka dawo da shi dai yana kan bakansa to shine shi wannan sarkin yazo da shi filin idi ranan babban sallah yace to bayan ya kammala kun san wannan lokacin sarakuna sune limaman idi da na juma'a da salloli biyar a masallatai sai ce ya ku mutane kowa yaje layya da abin da Allah ya hore masa yace ni kam zan yi layya da Al-Jahd ibn Dirham domin ya ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba kun bari Ibrahim alayhi salam ba da dai kaga ya karanta Al-Qur'ani shine ya sauka daga kan minbarin yanka shi ya masa wannan shekara hijira da shekara 105 kun ga shekara sama da 1300 to shi kuma wannan Al-Jahd ibn Safwan shi ma sai da take shi ga irin yadda aka yi malamin sa shi akwai wani sarki ina jin ko Salim ibn Mazin in ban manta sunan sa shi ma shine ainihin ya zamo ya tsayar masa da haddi a lokacin sa shekara ta 128 bayan hijira to in kaje ana cewa Jahamiyya Jahamiyya to ana danganta zuwa ga shi Al-Jahm ibn Safwan sune masu wannan miyagun aqidu Allah baya magana Allah baya zance Allah baya nan kiddai abubuwa ga sunan wanda suke wato batattu to shine yake cewa lamma wa innama wato abinda ya faru shine lamma zaharatul Jahamiyya yayin da Jahmiya suka bayyana wa qalu suka ce alquran makhluqun shi qur'ani abun halitta ne wa kadhalika lamma zaharat almu'tazila to haka nan yayin da su ma mu'tazilawa suka bayyana kun san su ma mu'tazilawa su kuma a basara aka same su lokacin asal basari babban tabi asal basari ya rasu 110 to akwai Wasil ibn Ata kun san so da dama babban abin da yake sa ana samun zamewar kafa idan mutun yaga an bashi zakin harshe da gwanintar magana to zaka ga cewa wato aidifin har ma gabaki ɗaya ya wuce gona da iri kuma wannan shi yafi rudan ga magarin mutane ka san so da dama za ga wasu mutane abin da yake burge su zakin harshen wane da kwarewarsa da irin kalailaita a magana wannan in ba kan daidai yake ba za a yi samu kansa haka to in karanta tarihin musulunci duk wani karkata sai ba a taba dakiki ba ba a taba yi ba duk wani karkatacce sai ka samu cewa zalaka da fasaha take sa ya iya tallata wannan batan nasa ba a taba dan bid'a dakiki ba to ai ba ta tallatuwa in ka zabo da kike za a yi bid'a ta tallatu ba za ta tallatu ba sai dai dabaru da kaifin baki da waye shi yanzu wannan Wasil ibn Ata kamar yadda wasu malamai suke tana tarihi mutum ne mai gura-gura bai iya fadin ra'u to amma saboda yadda ya kware da dabara zai iya zama mai makalatta ta awa 1 minti 30 babu ra'u a ciki duk yadda zai iya faɗi tunda larabci faɗi gare shi duk wata kalma da ke da ra'un to a iya samun kuma wadda za ta bada ma'ana ta babu ra'u ka gani haka zai yi ya sai bismillahil aqali ba zai tsaya rahman rahim misali ko bismillahil azim haka dai duk irin wannan abu haka zaka to yana da wato kaifin harshe ba na wasa ba to wata ran sai yake tambaya sannan basari malamin sa kenan akan meye hukuncin mutumin da yake saban Allah kuma gashi wato ainihin musulmi to sai sannan basari yake cewa to yana nan mai saban Allah mai zunubi akan wannan saban nasa amma kuma yana nan a matsayinsa na mumini da imani suna bai kafirce ba to sai shi wasu ne ya ce to gaskiya shi wannan fatawar bai da ita ba sai ya tashi kawai sai ya koma can wata kona ta masallaci can nesa yake ta dan gunguni malamin sa yayi ba daidai ba to sai daga nan bai sake shigowa halakar Hassan Basri ba idan yazo sai ya tsaya a kona masallaci can da yake masallaci ne fadi da yan nasa almajiran shi ma yanzu ya hadu sai ya samu wata kwana ita ne to sai Hassan Basri yake cewa itazala na wasil ya kaurace mana to sai yake kiran su almu'tazila to daga cikin miyagun aqidun su wato zaka samu suna cewa mai saban Allah yana manzila bainal manzilataini ba za a ce mashi mumini ba za a ce kafiri ba amma da ya mutu to kuma shi kira ta fita har abada kuma su daga cikin aqidun su idan mutun yayi laifi wajibi ne Allah ya masa azaba in Allah bai masa azaba ba to Allah kare alƙawari tunda Allah ya ce wa man yasallahu wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada Allah shi wannan alƙawarin to za a yi kuma kai sako ka mutu yake maka azaba ya kare alƙawari kenan shi kuma Allah ba zai kare alƙawari ba to sannan kuma su mu'tazila sun hadu da qadariyya ta fuskan cewa dan adam shi yake da ikon kansa da mu'tazila da qadariyya sun tafi akan cewa Allah bai da iko akan mutum in kaga dama ka bi Allah Allah bai isa hana ka ba in kaga dama kai sako kuma Allah bai isa hana ka ba saboda haka idan kai sakon Allah to ai kai kake da ikon kanka Allah ba zai isa sa maka ba saboda haka shi ya sanya kawai kai to kuma dole ne Allah ya maka azaba to su kuma jabariya suka zama akasin su su kuma dan adam ba shi da katabus duk abin da kai kawai Allah ne yayi in Allah baya san abin ba za ka iya yi ba in ka sha giya to Allah ne ya yarda da shan giyar in bai yarda ba hannunka ba zai dauka kofin ba bakinka ba zai iya budewa ba tunda har ka bude baki ka sha alama ce ta Allah ya yarda to akan kun bai isa maka azaba ba in yi maka azaba ya zabince ka ka duba irin wannan Allah ba zai to shi yasa addini musulunci kullun tsakiya yake ahlu sunna suka ce a ku kun wuce gona da iri ko kuma kun kasa kai iri gona dan adam yana da mashi'a amma hiya tabi'atun li mashi'atillahi ta'ala mashi'ar dan adam tana bin mashi'ar Allah wa ma tashliman sha'a minkum an yastaqim amma sai yace wa ma tashauna illa an yasha Allah saboda haka Allah ya ba dan adam hankali ya bashi mashi'a to amma tana bin mashi'ar Allah subhanahu wataala to saboda haka daga cikin aqidun su a jahamiya wanda ma wasu mu'tazila sun musu muwafaka cewa Allah baya sanin abu sai ya faru Allah ba zai taba iya sanin wani abu sai lokacin da wannan abin ya faru wallahi azbillah to shine sai yake cewa yawa sai yake cewa yawa wa qalu alquranu makhluqun suka ce qur'ani abu hajjar wa kadhalika lamma zaharat almu'tazila yayinda mu'tazilawa suka bayyana wal asha'ira da kuma ash'ariyawa ko su ash'ariyawa su ne wanda muke bin mazhabin su a wajen tauhidi su kuma za ka cewa littafin da muka bi sani da qawaidi eh bai rariya ba ta sallah to za ka cewa wannan sifofi 25 da suka ambata sune suka yadda cewa sifofin Allah su al-wujudu wal qidamu wal baqa'u har zuwa ƙarshe to wannan su kuma sun takaita akan ainihin wa'in abubuwa su kuma zaka samu asha'ira tawili suke tawilin sifofin Allah duk abinda Allah zai faɗa wata sifa za a yi masa tawili lima khalaqatu bi yadai shine bi qudratayya yadullahi maghlula shi ma sai a faɗi wani abin daban istawa istawla Allahu yadhak dhahik Allahu shine wato radiya duk lokacin hadisi sun ambaci Allah subhanahu wataala yana dariyan mutane guda biyu da dayan su zai kashe dayan kuma su tafi aljanna ma'ana ana yaki zakanin musulmi da arne sai arnen ya kashe musulmin daga baya kuma shi sai musulunta kuma shikenan duk Allah yake su aljanna hadisi ne ambaci wannan to duk irin wannan su kuma sai su tawilin abin su nuna ai nufin ba shine hakikanin abin da ake nufi ba sai ce wa mushtaqatuhum da kuma wanda ya zamo an tsatsago su an ciro su daga wayannan domin da su jahamiya da mu'tazila da asha'ira duka suna da reshi ko wanda sai ka samu sun yi reshi wasu sai reshi uku wasu ma sai sun yi reshi wajen shida to yayin da suka bayyana radda alaihim ahlus sunna sai suka mayar musu da martani akan miyagun aqidunsu wa bayyanu suka bayyana annal qur'ana cewa shi alqur'ani munazzalun abun saukarwa ne daga Allah ghairu makhluqin ba abun halitta bane ba me yasa suka mayar musu da martani ibtalan liqaulihim domin bata waccan magana ta su li'annahu domin yadda lamari yake idza qila idan aka ce innal qur'ana makhluqun idan aka ce alqur'ani abun halitta ne fa ma'anahu to ma'anar wannan magana annallaha la yatakallam cewa Allah baya magana domin duk wata sifa ta Allah ba hadisa bace ba duk wata sifa ta Allah yadda Allah ba makhluqi bane to duk wata sifa ta sa makhluqi ya bace ba to idan aka ce wato alqur'ani makhluq ne kenan Allah baya magana shine ma'anar wannan wallabi la yatakallam malan yace to shi kuma wanda baya magana la yakunu ilahan ba zai taba zama abin bauta ba kama qala ibrahim alayhi salatu wassalam li abi kaman yadda ibrahim alayhi salam ya fada wa babansa yace ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa kake bauta wa abinda baya ji baya gani sannan bai iya amfanar da kai komai ashe kenan rashin ji da rashin gani duk tawaya ce na tabbatar da cewa ko da rayuwar mu a yanzu ta ɗan adam ba za ka taba hada wanda yake ji da wanda baya ji ba za ka taba hada wanda yake gani da wanda baya gani ba an tabbatar da cewa mai ji yafi wanda baya ji kamala ta fuskar rayuwa matsayi a wajen Allah wannan wanda yafi bin Allah shi yafi matsayi a wajen Allah amma muna maganan wato kamala ta rayuwa sannan wanda yake gani da idon sa yafi kamala sama da wanda baya gani Allah ce masalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basiri was sami halisa wani masala afala tadhakkarun yace masalul fariqaini yanzu misalin jama'a guda biyu al a'ma wal asmi ga makawo da kurma sannan wal basiri was sami ga kuma mai gani da mai ji yanzu dan Allah wannan misalan guda biyu za su yi daidai yanzu a ce da makawo da mai ido za su yi fada wa zai cuci wani ai ko bindiga ke ga makafan nan to bai san ina mai idon yake ba za ya harbe shi saboda haka zai iya bari sai ya gamfa gamin sa lallako ya kauda masa mari ba kawai sai samu wani wuri ya koye to saboda haka kenan ashe rashin ji da rashin gani wato ainihin ba kamala ba ce ba sai ce falladhi la yasma'u wa la yubsiru wanda baya ji baya gani jamadun wannan sandarran abu kenan wafin ayatul ukhra a cikin wata ayar daban Allah yake ta wattakhadha qaumu musa wato mutanen annabi musa sun rika min ba'dihi bayan tafiya sa gani da Allah min huliyihim daga kayan adansu ejilan sai suka riki wani dan sa jasadan a matsayinsa na wani jiki lahu huwa wanda yake wata boda kun san shi samiriyu da yayi shi sai yayi masa kofa kamar dubura kuma ga baki to sai ya sanya wayansu abubuwa haka a ciki idan iska ya shiga ya fita sai a dinga jin yadda ka san boda irin ta dansa to sai Allah yake cewa alam yarau annahu la yukallimuhum su yanzu ba sa gane cewa baya iya yi musu magana wala yadihim sabilan sannan ba zai iya nuna musu hanya wacce take ta gari ta tsira ba shikenan wannan ya nuna mana rashin magana tawaya ce sai ki cewa la yukallimuhum li'annahu jamadu shi wannan dan sa bai iya magana da su domin sandarren abu ne fadalla to wannan yayi nuni ala anna alladhi la yatakallamu laysa bi ilah duk wanda baya magana to wannan ba abin bauta bane ba wakama qala fil ayati al-ukhra kaman yanda Allah ma faɗa wata ayat daban yace fa akhraja lahum ijlan sai ya fitan masa da wani dan maraki jasadan a matsayin jiki lahu khuwar wanda yake da boda kai ka ce ainihin dan maraki na gaske faqalu sai suka ce hadha ilahu kuma ilahu musa fanasi ai wannan shine abin bautar ku abin bautar musa manta shi yayi sai yace afala yarawna shin su ba sa gani Allah yarji'u ilaihim qawlan baya mayan musu da magana ma'ana bai iya fada musu magana cewa eh kaza daidai ne ko kaza ba daidai bane ba ya'ani yana nufi la yukallimuhum baya yi musu magana kenan wala yamliku lahum darran wala nafa'an sannan bai mallaka musu wata cutarwa ko kuma wani amfani sai mallan yace wa an ita wannan anda aka ce Allah yarji'u asali akwai nuno an la to ita wannan an din an hadhihi laysat almasdariya ita wannan an din ba masdariya bace ba ko sa ko huruful masadir akwai irin an akwai irin suma akwai irin sulau wannan duk ainihin masadir ne wanda in ka da su da abin da zai biyo zai baka masdari misali wa anta sumu khairul lakum ya zaka kadara shi wa sawmukum khairul lakum kina ka hada wannan an da abin da ya biyo ta ba da masdari to sai ce ita wannan an din da aka ce Allah to ba masdariya bace ba bal hiyal mukhaffafatu min athqila a tana daga cikin wanda ya zamo wato an sauka ta daga shaddatta ma'ana sai aka ɗebe mata shadda wal aslu asalin karatun shine annahu la yarji'u kun ga shi yasa ba a ce Allah yarji'a ba domin inda an ce wacce take nasiba sai a ce Allah yarji'a to amma saboda akwai abin da aka shafe annahu yadda lamarin da sha'anin yake kenan wannan hu shine ismu inna la yarji'u kuma wannan jumla fi'iliya ita ce take hali na rafa'a na khabar na ita wannan anna din amin to shine sai yake cewa walidhalika sara alfi'lu marfu'an ba'daha shi yasa shi fi'lin ya zama marfu'i bayan ta ma'ana ya zama yarji'u ba ce yarji'a ba falhasil mallan yake wato abinda da yake tabbata shine annallazi la yatakallam duk wanda baya iya magana la yasluhu lirububiyyati wal ilahiyya bai cancanta ba sannan bai inganta ba a ce ya samu rububiyya ko kuma ainihin allantaka ma'ana ba zai iya ayyuka irin wanda Allah yake na rububiyya ba sannan ba zai iya wato ainihin ayyuka wanda suke na ilahantaka ba li'annahu naqisun domin shi tauyayye ne kaifa ya'muru wa kaifa yanha ya za a yi yin umarni ya za a yi yin hani wa kaifa yudabbiru ya za a tsara al'amura wa huwa la yatakallam alhali baya magana kaga ba abin da zai yi wa bane ba sai ce wa hadha ta'zizun lillahi to kwatanta Allah da cewa baya magana to akwai wato danganta gajiyarwa a wajen Allah wallahu jalla wa ala yaqul Allah subhanahu wataala ko yana cewa qul law kana al-bahru kace da su da a ce ruwan teku midadan a ce ya kasance tawada li kalimati rabbi da za a dunga rubuta kalmomin ubangijina lanafidal bahru to wannan tekun sai ta kare kabla an tanfada kalimati rabbi kafin kalmomin ubangijina su kare kaga ka ce walau ji ina bi mithlihi madadan koda an zo da kaman tekun a matsayin kare ba wa Allah ba fata wada irin taka ba teku ake magana kai ko ya ka ce teku ba sai an faɗi kila faɗin ta ba ina ji shi muke faɗa a karatu cewa ruwa da Allah ya yi a duniyar nan malamai sun ce shi ke ɗaukan wajen kashi 80 a cikin 100 na faɗin duniya da Allah ya ƙasar ba ta wuce kashi 20 a cikin 100 ba in ma ta kai teku wani ruwa ne wanda zaka ce iyakar idonka to a ce ya zama tawada duk wasu bishiyoyi su zama alƙalumma a dinga rubuta kalmomin Allah sai tekun ya kare alƙalumman sun kare kalmomin Allah ba su kare ba wa yaqulu kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wala wannama fil ardi min shajaratin aqlab, da a ce abin da yake ban kasa na bishiyoyi duka alqalumma ne, wal baharu yamudduhu, teku kuma tana mu wannan alqaluman tawada, min ba'dihi kuma bayan tekun sab'atu abhurin, a samu wasu teku 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 har guda bakwai ininta, ma nafidat kalimatullah, kalmomin Allah ba za su gare ba. Allahu akbar. Sai sai fa kalimatullah, yace to kalmomin Allah, allati ya'muru biha wa yanha, wanda da su yake umarni kuma yake hani, wa yudabbir, da su yake tsara al'amura da'iman wa abadan, tutur ko da yaushe, la tuhsa, ba sa kididduwa, wala taktubu hal biharu wal aqlamud dunya, te ku da alqaluman duniya ba za su iya rubuce su ba. Yanzu ba wai wato a ce kalmomin Allah ga baki ɗaya ba, ka dauki alqur'ani wanda shine sananne a wajenmu, wallahi a ce ana so sai an fayyace ma'anan qur'ani, an kalainace ta fuskar sharhi. To ina gaya maka cewa ba a san mujalladat da za a dauka ba. Mujalladi nawa za a yi a wajen fayyace ma'anan alqur'ani? Yanzu ka duba tafasirin da ake da su, kowanne za ka ga cewa idan ka kwatanta magana wane da ta wane da ta wane da ta wane, kowa sai ka ka samu abin da ya faɗa dan uwansa bai faɗa ba, na da da na yanzu, kuma ba za a ce kowanne an ƙari an ƙalailace ga baki ɗaya ma'anonin abin nan littafin Allah. Yanzu dauki tafsirin malami da Sani Umar da yake yi, shekara nawa ake tafsirin Bakara? Ina zaton yanzu fa an yi tafsiri na wajen 170 da doriya, 170 da doriya, ma'ana har yanzu ba a ma yi hizifi kusan hudu ba. Toki da yanzu da wani ne wanda ya fi shi zama shakundun abin ya fi haka, da za ka je ka samu halakar wani malamin da ba shi ba, misali shi kuma wajen takhassusinsa ko a ce malamin fiqh, yanzu inda za a zo a ce ka samu faqihi shi kuma ya tafsirin Qur'ani, to shi kuma idan ya zo masalin fiqhiyya, ina tabbatar maka gaba ɗaya sai a wajen sati nawa ana yi, a zo a ce sai an fayyace komai komai komai, wallahi ina tabbatar maka in malamin zai shekara 100 sai ya shekara 100 ya mutu bai gama tafsirin Qur'ani. To yanzu wannan Qur'ani kira a ce sai an fayyace ma'anoninsa, to ina ga kuma kalmomin Allah ga baki ɗaya, ai kaga abin da zai taba yiwa ba. Amin. Sai ce wal jahamiyatu yaqulun, su jahamiyawa suna cewa kalamullahi makhluq wa idan can Allah abun halitta ne. Sai ce fa hadha fihi wasfullahi bil aziz, to a cikin wannan akwai sifanta Allah da gajiyawa, wa annahu la yatakallamu, cewa shi Allah baya magana, wala ya'murukum, baya umarni, wala yanhaku, baya hani, wa fihi aidan, kuma a cikin wannan anna alqur'ana, cewa shi alqur'ani laysa kalamullah, ba zancan Allah bane ba, domin haka ce wato Allah baya magana ko ku qur'ani makhluqi ne, to kenan ba zancan Allah bane. Sai ce ma anna alqur'ana huwa al-asl al-awwal, tare da cewa alqur'ani shine asali na farko, min usul adilla, daga cikin ginshikai na kafa hujja. Fa idza kana laysa kalamullah, to idan qur'ani ya zama ba zancan Allah bane ba, fa kayfa yusdallu bihi, to ya za a iya kafa hujja da shi. Sai ce wahiyya da sisatun yahudiyya, wannan makirci ne na yahudawa, da yana asalin mazhabin jahamiyya, domin asalin mazhaban jahamiyya ma'khudun anil yahud, an cirato shi ne daga wajen yahudawa, kama karshe ku Islam bin Taymiya rahimahullahu ta'ala, kamar Ibn Taymiya ya faɗa Allah ya ji kansa, fi risalatihi al-hamawiyya, a cikin littafinsa, kun san akwai littafinsa Aqidatul Hamawiyya, akwai wani gari wai shi Hama a cikin Sham, to sun zo sun yi masa tambaya ne akan aqida, wasu suka ce tambayar ma bata wuce shekara biyu ba, to shine amsa masa a cikin wannan littafin. To a ciki yayi bayanin cewa asalin aqidar Jahmiyya daga Yahudawa aka samu ta, to ashe kaga wannan aqida tir da ita. Sai ce wa annahu ma'khudun an al-yahud, cewa wannan aqida ta su abu abar tiratowa ce ko kuma rikowa daga wajen Yahudawa. Sai ce wa laysa hadha bi garibin al-yahud, wannan ba bakon abu bane ba a wajen Yahudawa la'anahumullah Allah ya la'ace su allabina harrafu kalamallah wanda suka canza ko suka jirkita zancen Allah wa baddalu suka musanya wa gayyaru suka canza fa hadhihi dasisatu min alyahud yace wannan wato makirci ne daga Yahudawa li yubtil alqur'ana domin su bata alqur'ani allabi bi aidil muslimin wanda yake hannun musulmi فهذا مذهب الخبيث ما نيتي wannan matafiya ce mummuna wani hadan bar al a'immatu ila raddihi saboda haka ne ma da mai suka fito na fito a wajen wato wance kalar da wannan magana wa ibtalihi da bata wannan aqida wa bayani annahu zaifun da kuma bayanin cewa wannan wato bara gurbin magana ce madsusun abun turbudewa yaka ce addasi ne abin da aka turbude wato mummuna sai ce amma man yaqul to amma wanda yake cewa inna mas'alatal qawli bi khalqil qur'an mas'alan cewa alqur'ani abun halitta ne la ta taju ila hadhal ihtimam ba ta bukatan irin wannan ba da muhimmanci akwai masu wannan tunani cewa yato wannan in maganar ita za a dinga bata wa lokaci li'annaha min fudhul kalam wai tana daga cikin wato ainihin tarkacen magana kama ya kuluhu ba'dul mutahadhiliqin kaman yanda sashin wayansu masu ƙarya ƙwarewa idan ka ce al mutahadhiliq shine mai ƙaryar nuna ƙwarewa da gogewa min kuttabil mu'asirin daga cikin masu rubutu na wannan lokaci wa man yatasamma bil ilm da kuma wanda yake dangantuwa yana ambatan kansa wato ainihin da ilimi sai ce fa hadha qawlun batilun to masu irin waccan magana magana ce batacciya wa hadha tahwinun wannan wato wulakantawa ne min mas'alatin khatira ga mas'ala wacce take mai girman sha'ani la yanbaghi tasahulu fiha wanda bai kamata ainihin ayi sakaci a cikin sha'anin ta ba fa laysa hiya min fudul kalam wannan bata daga cikin tarkacen magana ma'ana magana mara fa'ida sai ce wa hadhal kalamu tasfihu lil a'imma kuma ita wannan maganar akwai wautar da hankulan limaman shari'a allabina hatammu bi raddiha wanda suka muhimmantu a wajen mai da martani akan ta ma'ana idan mutum yace to wannan mas'ala me za a bata lokaci kenan kamar irin su Imam Ahmad bin Hanbal da magabata kenan ba su maza ciwon kansu ba ba san muhimmancin abin da suka bata lokaci akai ba yace saboda kai yake cewa wa udhiba man udhiba bisababha sannan aka azabtar da wanda aka azabtar saboda wannan kan Imam Ahmad kamar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa qutila man qutila minhum fi raddiha kuma aka kashe wanda aka kashe daga cikin magabata a cikin sun mai da martani akan ta idan ba kuma ta Imam Ahmad ibn Hanbal sai da take shi da wani malami na lokacin sa wanda ba zan iya tuna sunan sa ba yadda ka san ana sako tuluna a cikin mangalar jaki haka ake sako su kun san mangala to ka san in wanda ya san rayuwar kauye in za a dauko ruwa sai a sako tulu anan a sako tulu anan to haka ne ake sako su a cikin mangala an musu ainihin daurin kuhun goro a gaban al-mu'tasil wanda shi lokacin ya gina makarantu ma na koyi da ƴaƴan musulmi wannan bakar aqida aka dunga azabta da su aka kashe shi wancan malamin akan sai sun dawo sun ce alqur'ani makalubi to shine ki ta aka kashe wanda aka kashi saboda wato ainihin mai da martani akan ta thumma yati man yaqul sannan kuma wai sai wani yazo yana cewa hadhihi mas'alatun tafiha wannan mas'ala ce ba mai muhimmanci ba wala ta tahammalu kullu hadha wato ainihin ba za ta dauki wannan wato ainihin abu ba ma'ana kenan muhimmancin ta bai kai a dinga yin wannan ba to kaga duk wanda yake fadin wannan kaman ma bai san abinda magabata suka yi ba sai ce fa hadha mai fadin wannan imma an yakuna jahilan la yadri an shay'in ko dai ya zama jahili ne bai san komai ba wa imma annahu mutajahilun koko a ya zama mai yin aikin jahili ne amma aikin jahili ne akwai aljahil akwai almutajahil aljahil shine wanda bai sani ba shi kuma mutajahil wanda yake aikin jahilcin koda ko yana da ilimi mubtilun wanda yake mabarnaci yuridu alla yuradda ala jahmiya, wanda yake wato fatan kada a maida martani akan jahmiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal ashaira da kuma ashariyawa. Wa ba'dhum yaqul, wasu kuma sai kaji suna cewa annasu ahrarun, yo ai mutane yaya ne masu yanci, la tuhajjiru alaihim hurriyatul qawl, kada ka zamo ka kange musu yancin magana, hurriyatul kalima, da kuma yancin su furta abinda suke so, ma'ana freedom speech, kawai kowa ya faɗi abinda yake so yana da yanci, haka zaka yi suna faɗa. Ya za hanan mutane su faɗi albarkacin bakin su, a'a wannan dai su faɗi dattin bakin su ba albarkaci a cikin wannan. Sai ki ta ya'ani, shi kuma mai wannan yana nufin la taruddul batil, wato kada ku wance kalar da barna, wala tubayyinul haqqa, kuma kada ku bayyana gaskiya, kullun lahu kalamuhu, wai kowa yana da dantansa yana so ya faɗa, wa kullun lahu qawluhu, kuma kowa akwai maganar sa, fa ala hadha, to akan haka la takunu dunya fawda, malaki ta fa ala hadha takunu dunya fawda, kenan duniya sai ta zamo kawai wato ainihin ta ci barkatai, fawda shi ne ta ci barkatai, kawai kowa ya faɗi abin da yake faɗa, kowa ya faɗi abin da yake so. Mutum mai zo ya ce ba Allah, ya shiru kenan, ba za a ce da shi kai kuskure ba. Mutum ya zo ya ce ba wani annabi da aka yi na ƙarshen duniya, kenan a yi shiru. In aka ce wato kenan ba za a mai da martani ga wanda suke yin ainihin barna ba. Sai ce wa qawluhu, fadin shi malam Ibn Abi Dawud da yake cewa kalamu malikina shi al na'am ta nace fayambagi at-tafattun li hadhihi ad-dasa'is, yace ya kamata mu fadaku da waɗannan makirce makirce, wa hadhihi shurur, da kuma waɗannan sharance sharance, allati tuhaqu ضد الاسلام, wanda ake kitsa su akan addinin musulunci. Sai yace qaulun nazim, fadan shi wannan wato ainihin abin nan mawallafi rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala ya ji kansa, da yake cewa wa qul ghayru makhluqin, ka fada ka ce ba abin halitta bane ba, sai ce hadha raddun ala jahmiyya, wannan martani ne akan jahmiyawa, wa man qala bi qawlihim, da wanda ya fadi magana irin tasu. Wa qawluhu, fadin sa inda yake cewa kalamu malikina, shi alqur'ani zancan mamallakin mu ne, sai ce at-tamliku huwa al-maliku, ko al-maliku huwa al-malik, ya kace al-malik shine al-malik, to sai dai al-malik wannan kunga siga ce ta mubalaga, ka'ida ce ta malaman duka, idan aka kawo abu alawazin fa'il, fa'ul, fa'al, fa'il, mif'al, duk siga ce ta mubalaga. To da yake cewa kalamu malikina, sai kita to al-malik shine huwa al-malik, wallahu jalla wa ala, yace Allah madaukaki makwayi madaukaki, huwa al-malik shine mamallaki. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ce tabarakallazi biyadihi al-mulk, al-barakatun wanda mulki yake hannunsa sun yawaita, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai. Wa qala, kuma yace qulillahumma, kace ya Allah malikal mulki, mamallakin mulki, tu'til mulka man tasha, kai ne kake bayar da mulki ga wanda ka so, ko ka ga dama. Eh, a bala idan wani aka ce ka so sai dauka wai kauna, a'a ka ga dama, ba mutum mulki bai nuna Allah yana son sa ko yana kin sa ba, a'a kai kake bada mulki ga wanda ka ga dama. Sannan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kuma kai kake fincike mulki ga wanda kaga dama, ko ga bai ce wa ta'khudhul mulka ba, domin babu dadi, ba wani mai mulkin da yake so ya bari. So nawa mutane suka yi ta kokarin ta zarce ba ta zarce ba, a tun yi a rayuwa. Ana ba mu labarin wani basaraki irin sarautar gargajiya, baya lafiya sai aka yi masa operation, aka yi masa dinki, to sai likita yake ce masa an ba shi kwanaki kaza kada ya magana ma mai karfi, kada ya motsa, saboda wato dinkin zai iya budewa. To sai aka yi rashin sa'a, sai mai jiran gadansa ya zo duba shi. Ai, kun san mai jiran gado ne? Wanda mutum yana gangarawa shi zai hau kujerar. To sai aka ce masa, ranka ya dade, ai wani ne ya zo dubiya. To sai ya ga idan ya zo ya gan shi a kwancen nan fa zai dauka ta kusa. Kawai sai ya zumbur ya tashi zaune. Saboda idan ya zo ya gan shi fes, kawai ba kofa. To yana wannan zumbur ɗin kawai sai ɗinkin ya buɗe. Sai aka yi wata ba a sa. Shikenan mai jiran gadon ya haye gadon. To saboda haka shi mulki na Allah subhanahu wata'ala ne. Shi yake bayar da shi ga wanda ya so, sannan kuma sai ya fintike shi, ya ɓace shi min mantasha daga wanda kaga dama. Sannan sai ce wa tu'izzu mantasha. Allah kai ne kake buwa yadda wanda kaga dama ka ɗaukaka shi. Sannan wa tudhillu mantasha, kuma kai kake ƙasa da wanda kaga dama. Allah kenan. Wallahi yanzu akwai wa'insu mutane a ƙasar nan tamu kada ka tafi nesa. Wani ma sai ka tuno, wai wani ko yana raye? Kuma wallahi yana nan. An daina yi da shi. Wallahi ba na son kama, akwai wa'insu mutane da kwanaki muna hira nake ce ma abokan hiranta. Wani ko da Allah suwani suna ƙasar nan ko su mutu, aka ce suna nan a raye. Wallahi ko a jarida ba ka ga sunan mutum. Allah ya yi fakin da su. Shikenan sun zama kabaru kana, an binne su kuma suna nan a raye. Allah shine wata zillu mantasha. Allah shi yake kaskantar da wanda ya so. Da can kai ake zuwa a kalla, wata ran sai ka zama yanzu kuma kai kake zuwa ka kalli wani. Duniya ke da wani mutum sallai. Shi ya sanya wani mai waka yace ko me duniya ta baka. Tsare da ido tana amshe ma indai ba karatu ne ba. Eh, wani mai kuɗi ne. Yayi kuɗi yanzu ba mun tausayi. Wani mai kuɗi da aka yi nan yankin. Wanda ya san shi yake ce min wallahi lokacin da wale ya tashi tirela akalla wajen 60 za a je a yi lodi na kayansa daga Lagos. Tirela 60 ba shida ba a zo a juye. Amma yanzu ko taya keke ta turawa ba wai keken hawa ba, taya keke irin taya da ta turawa ba shi da ita, kuma yana nan a duniyar. Yanzu irin wani ba zai iya zamowa darasi a rayuwa ba. To wallahi mun ga irin waɗannan mutanen wanda sun fantama sun gwangwaje a yankin nan. Akwai wani bawan Allah da na san shi, Allah ya kansa da gafara da rahama. Wallahi lokacin an yi tatsine ba dadewa da ya sayo hayi sababbi, ko lokacin na san ya sayo guda biyar dadal naira 3,500 hais a cikin ledarta naira 3,500. Allah ga fata mana ta gani tamma bawan Allah na sai da ya kai kuma ko ta ya turawa ta buta ba shi da ita. Allah kenan. To shi yasa wallahi babu abin da yake taimakon bawa irin ka san Allah. In ka san Allah ka san shi ne mai yi, wallahi ka zauna lafiya. Amma da ka manta da Allah kake jin dabara ta za ta kai ni gaci, kulle-kulle na wayo na, ka shiga tashi hankali, ka shiga wahala. Ka zama kullum a cikin damuwa, ka kulla nan ka hada duk ga baki ɗaya, kuma sai zan bukata ba za ta biya ba. Wani kuma sai ga kawai Allah ya nuna lokacin wane ne, kuma shi sai Allah zai kai shi inda ma ba a zato zai kai. Allah ka samu dace. Amin. Allah sai ya ce da kansa Allah yake cewa biya dukkan khair, wato Allah a hannunka alkhairi yake, duk alkhairi. Wannan al-istigraqiya ce, duk alkhairi a hannun Allah subhanahu wataala yake. Sai ya ce innaka ala kulli shay'in qadir, kuma kai mai iko ne a bisa dukkan komai. Fallahu jalla wa ala huwa malikul mulk, Allah madaukaki mabuwayi shine mamallakin mulki. Wa ammal muluku min bani adam, amma masu mulki daga cikin adam, fa inna ma mulkuhum ariya, mulkin su aro ne. Yu'tiha Allahu man yasha'u minhum, Allah yana ba wanda ya ga dama a cikin su. ثم ينزعها منهم سنة الله سيتيري ملكين دا غريسو ويطيها للآخر الله سيباد ونم ملكين غواني فهو من باب التداول kawai shi mulki babi ne na yau gare ka gobe ga dan uwanka shine a tadawul yau gare ka gobe ga dan uwanka shi yasa muke cewa matasa wallahi idan kana so kai makarka gata ka tsaya kai karatu ko na addini ko na sana'a ko dubbe zaka ji an ce tsohon kansila ko a ce tsohon chairman tsohon gwamna tsohon minista tsohon shugaban kasa tsohon kan tsohon commissioner amma tsohon malami
na'am
kaje tsohon malami ma'ana ba karatun kenan yau ai lokacin ma ya tsumu kaga dai ai tsohon malami ai lokacin ya tsumu sosai amma da kaje an ce ai wallahi dan tsohon gwamna ya wuce ya zama kabaruka eh ya zama kabaruka akwai wanda daga cikin sarakuna malam wanda suka yi kasaita shekaru sama da dubu da ya wuce sun yi fankama ta yadda dawakai ma idan za su shigo fadarsu a kan kabir suke tafiya kabir na kasaita amma da rayuwa ta zo ƙarshe Allah ya ɗora masa wani rashin lafiyar da aka kasa gane rashin lafiya an yi duk maganin duniya ya ƙi warkewa yasa aka ɗebo masa turbaya aka zuba ya fara birgima a kai yana cewa ya malla ya zulu mulku irham man kal zalim mulku ya wanda mulkin sa baya gushewa kaji kan wanda mulkin sa ya riga ya tafi ma'ana yanzu gashi a rayin ya yadda mulkin ya tafi yanzu ya tashi daga aiki duniya ce wallahi akwai basarakin da ake fada mana a nan kasar ana ce ma diddigar wato ainihin kaskon da ake so ya man shanu sai da aka yi katon bola da shi idan aka soya man shanu aka tsaya yi diddigar sai a je a zuba sai da aka yi katon jibji na diddigar man shanu kai yanzu dan Allah a wata uku ka sha man shanu to shi wannan saboda kasaita da mulki kawai da an tsaya yi diddigar sai a je a zuba sai da aka yi katon abin da aka tara kai ka ce wani katon dutse duk babu su ga baki ɗaya sai dai a ce ai suwa ne sun fantama a da an taɓa wani sarki wai shi wa ne shi kenan magana ta ƙare wani mutum sai ce an bar mulku thabitu da'im amma shi mulki wanda yake tabbatacce na dindindin allabi la yazulu wanda baya gushewa fa huwa mulkullah shine mulkin Allah jalla wa ala wahina taqumu as-sa'atu yayin da alkiyama ta tsaya ya kula Allah jalla wa ala Allah madaukaki mabuwai zai ce limanil mulkul yau yau mulki ga wa yake fala ahada yujib babu wani wanda ya sai amsa wala ahada yatakallam ba wanda ya sai magana falau kana li ahadin da'awa inda akwai wani mai ta cewa laqala da ya ce al mulkuli da sai ya ce mulki na wani thumma yujibu Allah jalla wa ala nafsa sana Allah ya amsa wa kansa da kansa fa yaqul sai ya ce lillahi al wahid al qahhar na Allah ne shi kadai kuma mai rinjayewa Allah shi kadai ne qal tal kuma ya rinjaye duniya da abin da yake cikin ta gabaki da wani mutum Allahu akbar sai ya ce wala ahada yu'aridu fi hadha kun babu wanda ya isa ya fito na fito a cikin wannan fal mulku lillahi jalla wa ala mulki na Allah ne madaukake mabuwaye wa inna ma yahabu man yasha'u shay'an min al mulki kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana kyautar wato abinda ya ga dama na daga mulki ya ba wani muddatan muhaddada dan lokaci iyakantacce thumma imma an yamut sannan kuma ko dai ya mutu ya bar mulkin aw yu'khadhu minhu al-mulku ko kuma a karbe mulkin daga gare shi wayun za'u bil quwwa a fincike shi da karfi to ina gani lokaci ya tafi sai dai mu tsaya a nan a zai karsa to shikenan to sai mu kuda gurguje sayace kaulun nazim fadan shi wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala da yace bidhalika da wancananka ay bi anna alqur'ana ghayru makhluqin da aqidan cewa alqur'ani ba abun halitta bane ba sayace to kauluhu fadansa da yake cewa danal atqiyahu wato masu jin tsoron Allah da wannan suka yi addini yani itaqadal atqiyahu masu jin tsoron Allah sun kudirce minal a'imma daga cikin magabata hadhal qaula da wannan suka kudirce a zuci suka bautata ma Allah qauluhu da yace wa afsahu kuma ainihin suka fito karra suka fada ai azharu lin nasi wato sun fayyace wa mutane wannan sun bayyana musu wa qalu suka ce alqur'anu munazzalun shi alqur'ani abun saukarwa ne ghayru makhluqin ba abun halitta bane ba lam yaskutu basu shiru ba wa yaqulu su ce hadhihi ara yu'ayyu annahu insa ra'ayoyi ne wa tarakun nasa yazo mu san kare mutane ala hurriyatil kalima wa abisa anti na magana hurriyat ra'ayi da yanci na ra'ayi bal a'a innahum afsahu gata al-ifsa wato sun fayyace matukar fayyacewa wa nadharu wato suka tattauna da mutane wajadalu kuma suka yi ja'in ja domin tabbatar da gaskiya wa allafu suka yi rubuce rubuce wa katabu kuma suka rubuta littattafai fi raddi hadha al-qaul a wajen wancakalar da wannan mummunan zance ma'ana na cewa qur'ani makhluqi ne li khuturatihi saboda hatsarinsa wa shana'atihi da muninsa wa lima fihi kuma saboda abin da yake tattare da shi min tanqusin lillahi wato na jingina tawaya ga Allah subhanahu wataala fala yasau ahlal ilmi ba zai yiwu ga malaman ilimi ba an yaskutu su yi shiru an hadhal qaul daga barin wannan zance aw yatasahalu ko kuma ya zama sun yi sako sako fihi a cikin sa abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure da gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya abinda zan ce shine da farko ko da bawo Allah da yake neman addu'a akan bukatun sa to muna masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi da sauran musulmi duk bukatun sa na alkhairi Allah ya biya musu abu na biyu akwai abubuwa da na san duk sun shigo wayoyin da dama daga cikin ku na tattaunawa da ɗaya daga cikin yan garkuwa da mutane da suka kama su malam Ahmad Suleiman akwai tattaunawa kusan ta minti 9 da yan sakan haka wanda akwai dan uwa malam Nasiru Gwandu ɗaya daga cikin masu jambaki to shine yake tattaunawa da ɗaya daga cikin masu garkuwa to kun san dan mai neman kuɗi ba ta hanyar halal ba shi fa kowa iya ƙarya akwai ƙarya da ya faɗa mai hankali da yake kowa san ƙarya ce cewa wai dama su alhamdulillahi kama mal Ahmad da suka yi ai dama tun daga guso suka biyo shi kuma kuɗi aka ba su miliyan 300 kuma wani ɗan siyasa ne ya ba su kuɗin kuma dama ya ba su ne a kan su kashe shi to amma wai da suka ga gemun sa so ga shi da kamala cewa gaskiya ba dan ta'adda bane mutumin kirki ne to so ga wancan mutum ƙarya yayi musu to saboda haka yanzu kawai maganar su ba wai wani kuɗi suke nema ba wancan miliyan 300 da aka ba su so kashe to shi za a dawo musu da shi saboda haka shi wancan mutum za su maida mashi kuɗin shi ne miliyan 300 da ya ba su to sannan kuma za a ba su kuɗin mai na motar da suka hawo wannan kawai shine abin da suke nema wai abin da zai baka to sai har da maganar lahira wai shi manan yasan lahira to wannan da dama daga cikin mutane wanda suke da raunin tunani zaka ga har sun fara sharhi domin akwai wanda suka fara sharhi har sun fara ambaton wai wane ne daga cikin 'yan siyasa an fara hasashen wane ne to wannan gaskiya ba daidai ba ne ba na farko wannan tsagwaron ƙarya ce kana ji ka san ƙarya ce don inda za ka gane ƙarya ce yanzu da yamman nan Malam Abdullahi Salihu yanzu shi ne suke tattaunawar ina jin wajen ƙarfe wajen la'asar ɗin nan yanzu an dawo ana magana ana neman miliyan 30 abinda aka ambaci miliyan 300 yanzu an dawo ana magana miliyan 30 wanda na san da za ta kaya ma duk a tafi ƙasa da haka ɗin to ina maganar cewa miliyan 300 aka ba su kuma shi kenan yanzu miliyan 300,000 ce a kwanan nawa aka kashe wannan kuɗin. Ai inda gaske ne cewa an yadda wai haddasa ai suna jin karatukan sa sun yadda mutumin kirki ne, to tunda sun yadda mutumin kirki ne wannan miliyan 30 din dai ba na ji in ma da kaddara ace sun karba kowa miliyan 1 ba a kashe ba. Yesu ce to shikenan mu yanzu kuɗin ma mu taba mun mayar masa da kuɗin sa shikenan mun saki mala ba shikenan ba. To amma saboda wai hadda shi magana fada yake da ilimi yake magana, eh ka dauke shi jahili shi saboda kashi mutum mai ilimi ne. So abin da ke so in ce na san mutane kusa da azarbabe wani da ya ji magana sai ga ya ƙara sharhi, eh to tunda an ce yan siyasa ne ina ma su wani ne shikenan sai ka zo ka dora ma wanda bai ji ba bai gani ba kuma ka tashi da zunubi niki niki a kanka. Saboda haka a matsayinka ne mai hankali kana jin wannan wallahi ka san ƙarya ce zuki ta mallace. Na farko da suka tare shi shi ai shi ba su labari ta daga kebe yake tunda ka san za su tare mutun ne a matsayin jami'an tsaro da uniform din su kaman wani checking point ne dole ne an zo an datse hanya kaga mutun da uniform na soja da bindiga ko wani ainihin mobile ko dan sanda dole ka tsaya ka gima jami'an tsaro kana zo za a ce ma fito bude butin motarka kana fitowa sai sai maka to dama su kawai barayi ne sun kama ka. Saboda haka za a tambaye ka daga ina kake wai hadda ƙaryanci ai daga kebe suka biyo shi wanda ƙarya suke mutun nawa aka tare a wannan wurin ba zai iya lissafawa ba. So wannan magana koda wani ya ji ta kada ya kokarin lika ma wani ko ita nan wani dan siyasa ne wannan kawai zuki ta mallace ƙarya ce. Muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su da sauran yanguwa da suke wannan halin. Sannan muna sake jaddada addu'a ga ƴan uwan musulmi da aka kashe a New Zealand a juma'an da ta gabata. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi laifukan su. Allah ya wulakanta wanda ya masu wannan al'amari. Allah ya yi mu'amalace shi da abin da ya dace da irinsa. So kuma Allah ya fi laifukan su gabaki ɗayansu kuma Allah ya kula da bayansu wanda suka bar baya. Da ƙarshe kun ga ranar ita yau Litinin ta zama biyu ga zabe. Ba mu san ya za mu sami yanayin garin ba. Kun ga ranar ita yau abin da ya sami bayan da yanayin gari yake. Mu rashin saitin mu shi ne. Ba a iya murna ba, ba a iya fushi ba. Idan murna ta samu to dama akwai bara gurbi da wawaye duk sai su shiga su yi abin da ba daidai ba. Sannan idan abin fushin ne kowane ɓangaren yana da masu murna yana da masu fushi. Kamar yadda na faɗa dai in ma mutum dubu ne dai mutum ɗaya ne zai ci. To in ko mutum ɗaya ya ci mabiya 999 za su yi fushi. Idan mutum ɗayan nan ya ci kuma nasa mabiyan za su yi farin ciki. To rashin saitin mu duk shi yake jan mu ga abin da ba daidai ba. Wato sai ga ɗan adam ya fita daga tsarin ɗan adam ba wai ma dokar musulunci ba. Ya fita kawai daga tsarin ɗan adam. Ma'ana ya zama dabba. In ba dabba ba, dabba sai idan ka kawo mata abinci in ta ci ma ƙarshe ta taka ƙwarai ta fasa ta ko ta ci abincin kuma ta yi fitsari a kansa. Haka za ka waɗansu mutanen shikenan sai aka ce abin murna ya samu shikenan a taho ana ƙona tayoyi akan hanyoyi a zo a lalata wannan hanya a zo ana bubbuge fitilun kan titi. Shin yanzu wannan ya nuna ɗan adam yana da hankali ya zama dabba ko kuma a ran mutum ya ɓaci wanda yake so ya samu ba shi ya samu ba bari ya zo ya kona titi ya fasa fitilar mota dan fitilar titi. To idan ka fasa wannan dan Allah kuwa ka cuta a cikin wayancan ƴan uwanka ka cuta da iyayenka da ƴan uwanka tunda su ne suke amfanuwa da wannan hanyoyi su suke amfanuwa da wannan fitila wasu su faffasa primary school ko secondary a kare tagogi to ƴaƴan wayancan suke karatu a wannan makarantun ko dan abin nan din su babu a wannan makarantar ba na sayayensu wasu ma hatta secondary a waje ayar su ke ba ma abin da shafi digiri ba. So da Allah kamar yadda nake faɗa ina maimaitawa don Allah tunda matasan nan sun fi jin maganar matasa ƴan uwansu to ku ne matasa a dinga nuna musu aibin wannan da ainihin zunubin irin wannan wallahi duk lokacin da ka zo ka lalata wani abu na amfanin mutane Allah ba zai barka ba. Ƙarshe Allah sai ya haɗa ka da wani ɓacin rai mai yawa a rayuwarka sama da yadda ka ɓata rayukan sauran bayan Allah kuma sannan zunubin yana cikin yana jiran ka a cikin alayyar. So abin da ke so dai in ce me shawarar ku in mun ga mun san dai akwai zaton tunda ɗan ƙarashe ne kila iya bayyanawa a ranar Asabar ɗin ko kawai abin da za mu ci kawai a shawara ta idan Allah ya sa an ga yanayi mai kyau ba wasu matsaloli to kawai za mu zo mu karatu ba ma fata a samu yanayi mara kyau to amma ka kaddara abu in kaza ya faru ga abu da zaka yi ba ma fata idan an samu mara kyau da za mu hakura amma mu ke kyawun zata mu a wajen Allah za a samu mai kyau insha Allah. Allah ya samu da tsari.